Shirin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. A wannan rana ta Talata 18 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai ya ce zai sa kafan wando daya da duk wani ma'aikacin gwamnati da ya shiga cikin bore da ake yi a jihar. Sai a ji ta yaya wannan mataki na babban bankin Najeriya CBN zai shafi tattalin arzikin kasar. Su kuwa al'ummar jihar Taraba da Benue suna kokawa akan tabarbarewar tsaro a yankin. Haka muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Spain ya ruga zuwa yankin kasar nan mallakin Spain dake arewacin Afirka ta jirgin sama a yau din nan Talata don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyar ta Morocco, bayan da bakin haure wajen 6000 suka kwararo ta kan iyaka. Spain ta girke sojoji da karin yan sanda don su fatattaki dimbin mutanen da ke kokarin ketar shinge daga Morocco zuwa dan karamin yankin kasar mallakin Spain bayan kutsawar da dimbin bakin haure suka yi jiya. An samu wasu fayafayen bidiyo da ke nuna yadda sojojin Morocco suka yi ta bude kofofin tsaro don bakin hauren su samu shiga cikin birni mai tashar jirgin ruwa mallakin Spain din. Wannan kwararowar bakin haure haka kwatsam wata babbar matsala ce ga Spain da Turai, a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a wani jawabinsa da aka yada ga kasar ta gidan talabijin kafin ya tashi zuwa Ceuta da Melilla, wani yankin kuma mallakin Spain da ke iyaka da Morocco. Amurka ta ce za ta bayar da ƙarin tallafi ga tsararren musulmin Rohingya na kasar Myanmar waɗanda da yawansu sun gudu saboda tashin hankali zuwa Bangladesh ko kuma an raba su da matsugunansu amma suna cikin kasar. Dubun dubatan yan gudun hijira ne dai suka gudu saboda tashin hankali da tsanantawa a Myanmar a shekara ta 2017. Karin tallafin kudin na dala miliyan 155 za a yi amfani da shi ne wajen taimakon yan gudun hijirar Rohingya da al'ummun da suka karbe su a Bangladesh da kuma yan Rohingya din da aka raba su da muhallansu amma har yanzu suna cikin kasar ta Bama. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata takardar bayani da aka raba wa kafafen labarai. Kasar Isra'ila ta sake kai hare-haren jiragen sama kan zirin Gaza a yau din nan Talata, a yayin da su kuma mayakan Falisdina suka yi ta cilla rokoki zuwa cikin Isra'ilar. A ci gaba da tashin hankalin da ke faruwa tsakanin bangarorin biyu da aka kwashe makonni sama da biyu ana yi. Nan take dai babu rahoton waɗanda abin ya rutsa da su a sabbin hare-haren. Har yanzu Isra'ila ta fi auna birnin Gaza ne, a yayin da su kuma mayakan Falisdina ke auna kudancin Isra'ila da rokokinsu da kansa a yi ta jin karar jiniyar gargaɗi. Wannan fada ya janyo kalaman bayyana damuwa daga al'ummar duniya da kuma hubbasa a diplomasiyyance ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Yankin Tigray na kasar Habasha mai fama da tashin hankali na fuskantar wani yanayi mai ban tsoro, inda yunwa ke ta kashe mutane, harkokin lafiya kuma suka durkushe, sannan kuma fadi ya zama ruwan dare, abinda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa kenan jiya Litinin wa 'yan jarida. Ya ƙara da cewa halin da ake ciki a Tigray kasar Habasha shine halin idan zan yi amfani da kalma guda, firgita. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya tura sojoji zuwa Tigray a watan Nuwamba, bayan da ya zargi jam'iyyar da a lokacin ke mulkin yankin da shirya hare-hare kan sojojin gwamnatin tarayya. yayin da ya rage wajen watanni uku a fara gasar Olympic a Tokyo, wata babbar kungiyar jami'an asibiti a Japan na kiran da a soke gasar saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar COVID-19. Kungiyar masu aikin asibiti ta Tokyo ta aika da budaddiyar wasika ga Prime Minister Yoshihide Suga jiya Litini, mai gargadin cewa tuni asibitoci a tabakinta suka cinkushe kuma kusan dai babu wani sarari da ya rage. Kungiyar wacce ke wakiltar likitoci da kuma asibitoci wajen 6,000 na kiran Suga da ya shawo kan yan kwamitin kasa da kasa na shirya gasar Olympic su gane cewa gudanar da gasar zai yi wuya kuma ya kamata ma a soke. A ƙarshe, kasar China ta sake yunkurowa a diplomasiyance wajen taimakawa a samu kawo ƙarshen tashin hankalin Afghanistan, tana mai cewa a shirye ma take ta dau nauyin tattaunawar zaman lafiya tsakanin bangarorin da ke yaƙi da juna a Afghanistan. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya tattauna ta waya kan batun na samun zaman lafiya da takwaran aikinsa na Afghanistan Muhammad Hanif Atmar da kuma mai bayar da shawara ga kasar ta fuskar tsaro Hamdullah Mohib a cewar jami'an kasashen biyu. China na dada damuwa cewa janyewar sojojin Amurka da NATO daga Afghanistan na iya jefa makwabciyar tata wadda tashin hankali ya daidaita cikin rudani da kuma zama tungar masu tsoron ra'ayin addini.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Tun bayan sallamar ma'aikata da gwamnatin jihar Kaduna ta yi karkashin jagorancin gwamna Malam Nasiru ɗan Rufa'i, kungiyar Kwadugo ta lashe takobi kan cewar sai an maido da su bakin aiki akan abin da ta kira an sallame su ba bisa ka'ida ba. Yau dai aka kwashe wuni na biyu a wannan yajin aiki da ake fama da shi a jihar, duk da cewar wasu matasa dauke da makamai sun tarwatsa taron. Kana gwamna Nasiru ya ce duk wani jami'in kiwon lafiya da malaman jami'a da suka shiga cikin wannan yajin aikin to su kwana da shirin fara neman wani aiki a wani guri don kuwa zai sallame su. Daga jihar Kaduna ga Lawal Isa Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani.
Zanga-zangar kungiyar Kwadagon na rana ta biyu dai a jihar Kaduna ya fara ne daga sakatariyar kungiyar Kwadagon har zuwa shataletalen Nefa da ke tsakiyar garin Kaduna, inda a nan ne shugabannin kungiyar suka yi jawabai ciki kuwa da mataimakin shugaban kungiyar malaman makaranta NUT na ƙasa baki ɗaya.
Ko madadi shugaban kungiyar malaman makaranta na ƙasa, ina tabbatar mana ƴan uwa ma'aikata na Kaduna, muna tare da ku, za mu ci gaba ba ku goyon baya. Shi kuma gwamna Nasiru muna tuna masa a shekarun da yake neman mulki ya hau mota irin tamu a Abuja, an zagaya an yi rally tare da shi a lokacin da yake sukan wani shugaban ƙasar Najeriya. Amma yau sai gashi saboda izgilanci yana cewa wai abinda muke yi ba kan ga'ida yake ba. To muna tunatar masa ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage. Mu a gurinmu sunansa Keya Teka gwamna na jihar Kaduna.
Ana cikin gabatar da jawabai na shugabannin kungiyar Kwadagon ne sai ga wasu matasa dauke da sanduna da adduna da duwatsu inda suka fara jifan masu zanga-zangar nan take. Bayan tarwatsa matasan da suka so ta da wannan taro ne sai shugaban kungiyar Kwadagon na ƙasa Komar Ayuba baya shaidawa muryar Amurka cewa
da safe na gaya mana akan cewa ɗan Rufa'i ya hayan baranda su zo su yi atakin ɗin peaceful rally. Duk jama'an tsaro mun gaya musu, amma abin ya tabbata saboda haka za mu je ƙasa ga baki ɗaya za mu rufe.
Ba ko gudun za su hana ku fita musamman ya ce yana neman ku.
Ai muna nan kamar yaya. Shi ne zai neman mai shi ne ba shi ne doka da oda ba. Akwai doka da oda, akwai kotuna.
Za a kai kwana biyu da aka fara.
Insha Allah.
wasu daga cikin shugabannin kungiyar kwadagon da suka halarci zanga-zangar ta Kaduna dai sun nuna damuwa game da irin wannan farmusa da matasan suka yi.
Sunana Comrade Muhammad Usman, ni ne president na kungiyar ma'aikata na Majalisar Najeriya gaba daya. Wannan abun ya nuna kan cewa ana da governor ne wanda shi dai sunan shi governor ne amma baya da tausayin jama'a. Mutum da zai turo talks zo su yi attacking in peaceful protesters da sanda da dutse da wukake.
Salamatu Aliyu, NLC Women Commission Chairperson and a Vice President with the NLC. Abun kunya ne ai. Garish idan means mun fi karbin shi. Abun da yasa suke so talauci kenan. Don in abu ya taso za su kwashi yaran mutane su ba su 200 su ce su je su kashe kashe. Ina yaran Airfy.
Zanga-zanga ta tsaya kenan.
Akan ina. Ku jira mu gobe insha Allah.
Dama dai tunda sanyin safiyar Talata nan gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad Alfa'i ya bada sanarwar neman shugaban kungiyar kwadago na kasar Comrade Ayub Babba da ma dukkanin sauran shugabannin kungiyar na kasa da suka shigo jihar Kaduna dan zanga-zangar da gwamnatin yace sun saba wa doka.
We are looking for him. He should report to the nearest police station.
Yace muna neman shugaban kungiyar kwadagon ya kai kanshi ofishin yan sanda mafi kusa ko kuma ya kawo kanshi gurin mu. Za mu gurfanar da shi da tuhumar yi wa tattalin arziki zaman kasa kuma ba za mu mika wuya ba. Sun yi amfani da makaminsu mafi girma amma ba abin da zai canza don ba za mu canza matsayin mu ba.
It will not change anything. We will not change our position.
Amsoshin da gwamnati Malam Nasir Ahmad Rufai ya bari kenan game da zanga-zangar ƴaƴan kungiyar kwadago a jihar Kaduna. Kodake dai duk da kungiyar kwadagon kuma ta sha alwashin ganin ta ci gaba da wannan zanga-zanga har sai ta kwashe kwanaki 5. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To daga batun zanga-zanga sai na tattalin arzikin kasa, inda masana tattalin arziki a Najeriya ke ci gaba da bayyana damuwa game da batun daidaita farashin dala da babban bankin kasar CBN ya yi. Bayan cire farashin kowace dala da ke kan naira 381 a hukumance daga bankunan kasar, lamarin da ke nuna cewar farashin da ake siyar da dala a kasuwar bayan fage za a ci gaba da amfani da ita a kan naira 480 a kowace dala ɗaya ta Amurka, wanda suke ganin hakan zai durkufar da tattalin arzikin kasar. Daga birnin tarayya Abuja, Halima Abdurrauf ta yi komuna da wannan rahoton.
Babban bankin Najeriya da ya bayyana cewa ya tsama hannu daga batun ƙayyade farashin dala a hukumance daga bankunan cinikayyar kasar domin daidaita al'amura a fannin canjin kuɗi a kasar. Sai dai tun bayan sanar da hakan ne masana tattalin arziki a kasar ke ta bayyana damuwa game da lamarin, inda Malam Abubakar Ali ke cewa
shirye ƙayyade farashin ake sayar da wato dala wanda babban banki ya yi ai ba ta da wani suna face an rage farashin naira. Kuma illar wannan ga halin da cikin ta a Najeriya shine na farko tukun kaga yanzu muna nan muna fama da hauhawan farashi domin abubuwan da muke amfani da shi yau da kullun yawancin su shigo da shi muke, saboda haka dama an sai dalan da tsada kafin ma wannan kari din. Yanzu wannan hauhawan farashin nan sai dai ta karu ba ta ragu ba, saboda haka zai sake sa wato talakawa a cikin kunci na tattalin arzikin kasa. Wannan halin nan da muka shiga wato idan ba an zauna ayi dogon nazari, kuma shugabannin sun nuna shugabanci da misali na rashin shigo da kayayyakin kasan waje, komai ana shigo da shi. To lokacin da duk aka shigo da kaya waje, to kaga illan an hana 'yan Najeriya aiki. Na biyu, an sa kudin namu a cikin hali mai wuya da ire-iren su, saboda haka dole fa mu dawo daga dogara daga kayan amfani na kasashen waje.
Shi ma masanin tattalin arziki Yusuf Aliyu ya bayyana nasa fahimta da matakin na babban bankin Najeriya.
Cire hannun babban banki akan hada-hadan kudaden kasashen waje yana nufin cewa shi babban banki wato shiga da ya kai tsaye wajen hada-hadar wato ta taimaka ma naira ta janye kenan. Saboda haka lokacin da duk masu bukatun dala ke bukata in sun yawaita, to farashin dala zai hau, haka kuma duk lokacin da bukatun kasar kudaden kasashen waje ya ragu, to farashin zai sauka. Saboda haka daidai da bukatun kasuwa shine farashin zai rinka daidaito. Kuma lokaci dama gwamnati ko kan babban banki yakan dauki irin wannan mataki saboda irin halin da ya shiga shi kanshi. saboda kodan lokaci idan zai shiga irin wannan hada-hada to yana da ta'alaka ne da irin kudaden da shi babban banki yake takama da su ko kuma da irin sharuɗoɗin da yarjejeniya da ya samu masa da kudade a cikin tattalin arzikin ya dogara
kafin matakin na babban bankin Najeriya da farashin kowace dala a bankunan cinikayya na kan naira 381 da muka tuntuɓi babban bankin kasar ɗaya daga cikin masu magana da yawun bankin wanda ya buƙaci a saka ya sunansa ya tabbatar da batun tsama hannu daga hada-hadar kuɗin waje Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
to baya ga batun tattalin arziki sai mu koma na tsaro idan muka leka jihar Taraba kuwa wasu al'umma ne ke kokawa akan halin da suka tsinci kansu inda suke cewar rikicin kabilanci ya kai su cikin mawuyacin hali wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na dauke da karin bayani
kamar rashin tsaro da yake kamari a jihar Taraba al'umman yankin Takum Donga da kuma Ukari sune waɗanda suka fara gudun hijira domin barin jihar Taraba su koma ga al'amuran su ga yankin Benuwai Alhaji Idi mazauni ne a karamar hukumar Ukari wadda ya tabbatar mana da cewa shi ganau ne ba majiyau ba
da mutane da wato su baye da sunan da fani da moto suna wucewa da su zuwa Benin wannan kusan tambaye suna nuna cewa ai akwai damuwa akwai damuwa to me faru tsakanin su ne
wannan mutanen me yake sa su wannan guje-guje
sun ce Fulani da Dubai suna kaiwa junan su wato hari cikin daji wannan abin mu ya dame mu da muke samu abinci to kudade sun tashi wannan abin ba da dan ai
al'ummar da suke fitowa daga waɗannan yankuna sai sun fita cikin garin karamar hukumar Ukari akan ta sanya ne kokarin tuntubar shi shugaban karamar hukumar Honorable Idi Grace Daniel wanda ya tabbatar mana da cewa lallai lamarin ya auku har koye iya nashi kokari domin ganin an zauna da mahukunta waɗanda suke shugabantar sarautar gargajiya na wannan yankin
Hakanin wato bisa ga report na samu ibi ne suka kashe Fulani wannan kuma ya auko daga Benue ne ba ko daga Taraba ba wannan cin suka kashe Fulani suka kashe shanu sannan Fulani kuma na rama kansa ma tana sai su tibi suna gudun hijira waɗanda ba su san koyarwa ba su san tsawa tibi suna gani kamar abubuwa na yan wasu suka aikata a can zai faru a gefe tana din nan ma Fulani to fara cikin su same su a gida samu su kaga wannan su a cikin su kan gane haka da sun fara
to shi ma kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba DSP David Misa shi kuwa cewa ya yi
to kiran da muke yi da kawai kuma muke yi shi ne da shi aikin tsaro nan ba aiki na mutum daya kawai ba aiki ne wanda ya shafi kowa da kowa a haka kai da mu a gaya mana su ba su aikata waɗannan laifi domin mu yake su domin mu tabbatar da cewa
Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya
yanzu kuma bar mu koma ma Mustafa Nasiru Batsari dan jin shi kuma abin da ya hada mana
masana tsirrai da magungunan gargajiya a jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya sun bayyana bukatar ganin an hada hannu a tsakanin su da hukumomi musamman ma'aikatan kiwon lafiya a Najeriya Bayanai dai sun nuna cewa akwai dimbin 'yan Najeriya da suka dogara da irin waɗannan magunguna na gargajiya ko tsirrai wajen samun waraka daga cututtukan da ke damun su. Dr. Muhammad bin Usman kuma masani akan tsirran itatuwa ya ce duk da yake akwai bambancin abinda suka karanta to amma suna iya taimaka ma juna.
Kamar misali in dai tso aka yi magana a kansa kamar akwai bambanci tsakanin abin da ya shafi bangaren misali medical doctors da waɗanda yake bangaren herbal ne saboda kaga su misali herbalist su suna da bayanan da ake yi a fahimtar magunguna na African traditional medicine practitioner magani daya tsoro daya zai iya tasirin magani guda goma a jikin dan adam to duk wanda ya zama to in ba wannan bangaren ya karanta ba in ka faɗi wannan magana sai dan ga ganin ai wannan abun ba haka bane saboda an samu bambancin fahimtuwa a bangaren yadda abubuwan suke
to amma me yanzu alaka ku da su likitoci na zamani
eh to alaka tsakanin mu da su sukan iya taimaka mana bangaren abin da misali ba mu fahimce shi ba wanda yake na zamani ne saboda kaga bayanan da aka samu cikin wannan littafai waɗanda suka gabata da abin da zai iya zuwa ko waɗansu matsalolin da za a iya kawo mana su bangaren misali wannan matsala ce wanda yake ta shafi cikin dan adam watakila zai iya kasancewa matsala ce ta oda ko matsala ce ta hanta ko matsala ce ta ciwon zuciya ko duk wani abin da ya shafi wani abu wanda yake a koyi waɗanda yake mu ko kuma waɗansu daga cikin mu ba su da kayan aikin da za a yi su kai a tabbatar daga
kamar
na gwaji to kaga dole sai mun hada kai da su dan su tabbatar mana saboda ai Bahaushe ya ce sanin cuta rabin maganinta to da zaran mu in muka gane matsala ga yadda matsalar take to ya fi mana sauki akan yadda zamu yi nasara akan ta
a Najeriya dai akwai hukumar nan ta kula da ingancin magunguna da ake kira NAFDAC a turanci kuma a takaici wanda aikin ta shine kawar da duk wani abu na ci da zai kawo illa a jikin dan adam to amma Dr. Umar Lakwaja wani mai saida magungunan gargajiya ne a jihar Kogi ya bayyana matsayin su da hukumar ta NAFDAC
ita NAFDAC alakan mu da ita shine shugabannin mu da kuma mu waɗanda muke masana mu zauna mu duba magungunan mu ai NAFDAC bai je yayi karatun trado ba saboda haka ba ma hankali a cikin mutumin da bai san abu ba ya zo ya duba shi
na'am to amma baka ga ya kamata su duba abin da zai ko zai cuta ma dan adam ko kuma zai yi ma wani abu lahani ga jikin dan adam
to mu da muke yin wannan aikin ai mun san kanmu kuma mun san abubuwan da in an yi ba daidai bane mu ne ya kamata mu duba kuma akan haka idan ba cin hanci da rashawa za a iya dauka daga gwamnati abu duk mutumin da aka san trado ne a taimake shi talent din da yake da shi ya fito yayi amfani da shi duk wani maganin da aka shiga laboratory aka yi shi dole yana da side effects amma duniya ta yadda trado medical ba shi da side effect ba shi da illa a jikin dan adam ni ina mai tabbatar maka ba tsari cewa da maganin gargajiya yana kashe mutum da yanzu ba zan bude baki ina wannan magana ba da tun ina mutu daga shekara 15 zuwa yau ba ciwo ba komai kullun sai na sha itace ko dai saiwa ko itace daban-daban ba ranar da ban sha magani ba to babu wani wanda ya isa ya sha maganin bature chemical ya amfani da shi na wata guda bai zame masa matsala ba
Pharmacy Musa Dangana lafiya gi farare ne a bangaren kiwon lafiya da kuma magunguna a jihar Kwara ya ce duk da yake suna da dangantaka mai karfi a tsakanin su da masana tsirrai da kuma masu magungunan gargajiyar amma akwai matukar bukatar ganin shugabannin kungiyar masu saida magungunan gargajiyar a Najeriya sun kara fahimtar juna a tsakanin su da hukumar ta NAFDAC
yawa abin da ya kamata a yi ne shine kungiya nasu na masu yin magunguna daga itatuwa su zauna da kungiya federal government da ya kafa NAFDAC in su zauna da NAFDAC a nuna ma NAFDAC duk itatuwa da suke amfani da shi NAFDAC zai amince da shi kawai shi ne abun da yake amma na san cewa dama akwai dan relation amma bai kai ba NAFDAC yana so su yi kusa-kusa da su domin za ka rubuta abubuwa da ke kamar itatuwa guda uku ne kake yi amfani da magani su suna so su san yayyancin quantity da ake amfani da su shi daga mata itatuwa akwai relationship da mu da muke saiwa magunguna na chemical wanda ake yi daga ana formulating daga chemicals ne a hada wannan relationship shine cewa wato akwai dan wannan tsakanin mu shine koma a makaranta da aka koya mu pharmacy din nan an gaya mu an san cewa akwai wasu magunguna da ake samu daga wajen su itatuwa to wayannan magunguna da ake samu itatuwa su ma suna da kokari suna da aiki sosai
Hausawa dai sun ce lafiya uwar jiki kuma babu mai fishi da ke Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To ba ga rahotonmu na musamman yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Labarin wasannin mu na ranar ya soma da jamhuriyar Niger inda mako na 21 na Super League na teburin kwallon kafa na wannan kasar da ya dakata albarkacin wata azumin Ramadan da ya kare a makon jiya. Kuma wasannin suka bada sakamako kamar haka. AS Garde National du Niger ta wa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale de Banza sai Racing ta Bukoki ta yi 1-1 da AS Unideb, sai Olympic Football Club da ta karkare Sahel Sporting Club da ci 4-1. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Niger, kungiyar Union Sportive de la Gendarmerie Nationale take kan gaba da kashin da ta sha a hannu AS Garde National du Niger da maki 45. Ta biyu ita ce AS Niger da maki 36. Ta uku AS Garde National du Niger da maki 36. Ta hudu Espoir Football Club da maki 34, sai AS Douane ta biyar da maki 33. Ta shida AS Fan da maki 26. Ta bakwai Irana da maki 24. Ta takwas AS Sony Dep da maki 24, ta tara Racing da maki 23, sai Jangorzo Football Club ta Maradi tana ta goma da maki 24, ta 11 Olympic Teme da maki 23, Sahel Sporting Club Teme tana ta 12 da maki 20, sai kuma ta 13 AS Police Teme da maki 18, GS Adar Satawa tana kutal da maki 17. Idan muka leka a nahiyar Turai, yanzu haka kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Turai da suka kai ga wasan kwamfalar ta Mola ta wannan nahiyar da zai soma a watan Yuni mai zuwa, sun soma bada sunayen ƴan wasansu da za su halarci wannan gasar su 26, inda a yau mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa Didier Deschamps ya bada sanarwar ƴan wasa 26 za su halarci wannan kwamfalar. Wasan da zai wakana kasashe da dama, kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA Union Européenne de Football ta karkasa kungiyoyin kasashen kamar haka: rukuni na daya kumshi Italia, Switzerland, Turkiya da kuma Pays de Galles, sai rukuni na biyu gurbe ya kumshi kasar Belgium, Russia, Denmark da Finland. Group C ya kumshi kasar Ukraine da kasar Holland da Austria da Macedonia du Nord, sai kuma a rukuni na D ya kumshi kasar Ingila, Croatia, Republic Czech da kuma kasar Scotland. Sai group A wanda ya kumshi kasar Spain, Poland, Sweden da kuma Slovakia. Group F ya kumshi kasar Jamus, Faransa, Portugal da kuma kasar Hungary. Wasanni na ranaku na kusa da na ƙarshe na teburin kwallon kafa na kakar wasanni na bana na mako na 37 a yau a kasar Ingila an yi waɗansu wasanni a ɗazu-ɗazun nan, yayin da ake can ana yin wasu a halin yanzu, inda Chelsea take matsayi ta hudu na karawa da Leicester take matsayi ta uku, yayin da Brighton take matsayi ta 17 ke bugawa da Man City zakaran Premier League na kwallon kafa ta Ingila ta wannan shekara. Bayan ɗazu-ɗazun nan, Manchester United take matsayin ta biyu ta buga da Fulham take matsayin ta 18, sai Southampton ta 14 ta buga da Leeds United take matsayin ta 10. A kakar ta Mola ta teburin Premier League ta kasar Birtaniya a mako na 38 ne za a karkare wasannin na wannan shekara da allobar coronavirus ta hana ƴan kallo kwarkwashewa idanunsu ko a wannan shekara ta bana kamar yadda wakana shekarar ta gabata. Ita ko wutar wasannin Olympic da za su wakana a wannan shekara tun daga 23 ga watan Yuli zuwa 8 ga watan Agusta ne zuwa a kasar Japan ta isa a garin Hiroshima a yau Talata. Ko da yake sama da kashi 65 na al'ummar kasar na Japan na adawa da gudanar da wasannin na Olympic a kasar su, inda suka nemi a soke waɗannan wasannin saboda cutar coronavirus da ke ci gaba da yin kamari a kasar ta Japan yanzu haka. Kuma ƴan kasar na Japan na shakkun abin ya kara curuta ne da zaran baki suka shiga kasar ta Japan domin shiga wasannin na Olympic. Haruna Mamman, bago na birnin Kwanni, sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahoton nan. Muna fatar za a yi muna afuwa na rashin kama shirye-shiryenmu kai tsaye a shafinmu na voahausa.com ko kuma manhajar TuneIn. amma za ku iya shiga shafukanmu na Facebook, YouTube don sauraron shirye-shiryen da suka gabata. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba ne ya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gracium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.